Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Maka sake dawowa a wannan sabon shirin na hantsi a yau Talata 4 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa yayin da ake shagulgulan zagayowar ranar samun yancin kai a Amurka a yau Talata, wakilin muryar Amurka Saqib Islam ya kai ziyara wani gari a jihar Virginia don ganin yadda suka yi nasu bikin ranar. Kamar kowace ranar Talata a daidai wannan lokaci, yau ma muna nan tafi da shirin ‘yan ƙasa da hukuma wanda Muhammad Ibrahim Kuriya shirya zai kuma gabatar. Sannan kuma za mu kawo muku sharhin jaridan jamhuriyar Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. To ga cikakkun labaran duniyar. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yi wani taro karon farko a game da irin barazanar da fasahar zamani na AI zai iya haifarwa ga zaman lafiya da tsaron ƙasashen duniya, taron da Burtaniya za ta zama mai masaukin baki. Bayan la'akari da mahimmancin da fasahar take da shi, ta kuma bayyana yiwuwar babban haɗarin da ke tattare da amfani da wannan fasahar wajen sarrafa makamai da ake sarrafa su da na'urori, ko kuma wajen sarrafa makamai masu linzami. Daga cikin abubuwan da aka shirya tattaunawa a wurin taron, hadda tattaunawar ƙwararru a fannin fasahar ta AI da Antonio Guterres, wanda a watan jiya ya yi jan hankali a game da fasahar da ta gawurta. Shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce masu ilimin fasahar da ƙwararru sun buƙaci duniya ta ɗau mataki, inda ya ayyana fasahar AI a matsayin wata babbar barazana ga ɗan adam, inda idan aka kwatanta ta da haɗarin yaƙi da makaman nukiliya. A watan Mayu ne shugaban wani kamfanin da ya shahara a fannin fasahar mu'amala ta AI, ChatGPT, ya faɗa a wani kwamitin Majalisar Dattawan Amurka cewa za a buƙaci gwamnati ta shigo cikin lamarin domin magance haɗarin da ke tattare da tsarin fasahar da yake daɗa bunƙasa. Ya kuma bayyana cewa a sa'ilin da wannan fasahar take daɗa bunƙasa, mutane sun shiga zulumi a game da yadda fasahar za ta iya sauya rayuwarsu da na sauran al'ummar duniya. Shugaban ƙasar Senegal Macky Sall a wani jawabi a jiya Litinin ya ce ba zai tsaya takara a shekara mai zuwa ba. Bayanan Sall sun kwantarwa al'ummar ƙasar masu zargin cewa zai nemi tsayawa takara a karo na uku hankali, lamarin da a baya masu sukar shi suka ce zai saba ka'ida har idan ya sake neman takara. A shekara ta 2021 ya da jitar-jitar da aka yi cewa Sall zai ƙara wa'adin mulkin shi ya haifar da mummunar tashin hankali da ya kai ga kisan gwamman mutane, kana ya ɓata sunan Senegal, wacce ake mata kallon tushen demokradiyya tsayayye a yammacin Afirka. Shekara ta 2019 ita ce wa'adina na biyu kuma na ƙarshe, Sall ya faɗa cikin wani jawabin da ya gabatar ta kafar talabijin. Ina girmama al'ummar Senegal matuƙa, Sall ya faɗa. Musabbabin rikicin baya-bayan nan da ya auku a watan da ya gabata ya samo asali ne a dalilin tasakayar shugaban jam'iyyar adawa Usmanu Sanko gidan gyara hali tsawon shekaru biyu a bisa zargin aikata laifin fyaɗe, laifin da ya Musa Kana ya ayyana shi da bita da kullin siyasa domin neman hana shi tsayawa takara. Sanko ya yi kira ga magoya bayan shi da su kasance cikin shiri domin yin bore har idan shugaban ya bayyana cewa zai sake tsayawa takara. Ranar 4 ga watan Yuni rana ce mai mahimmanci a Amurka, inda ake fareti da fadafan abinci a waje da shan barasa mai sanyi ga masu sha da kuma wasan wuta, wato fireworks. Duk waɗannan shagulgulan sun kuma sa bakin ranar ya zama mai cike da haɗarin gaske, musamman ma yadda ake samun kiyasin mutum 10,000 da ake gazzayawa da su asibiti. Amma duk da haka, wasan wuta shine babban abu a zagayowar ranar samun yancin Amurka, hutun ranar da aka shafe shekaru 247 ana yi. Muhimman abubuwa da ya kamata a sani a game da ranar 4 ga watan Yuni sun kunshi asalin wannan ranar hutun da kuma yadda wasan wuta ya kasance daga cikin al'adar bikin ranar. ana bikin ranar ne don murnar kudirin ayyana samun yancin kai da na bai daya da wakilan yankunan Amurka ta Arewa suka zartar a karo na biyu a ranar 4 ga watan Yuli na shekara ta 1776 wata takaddar da ta sanar da cewa yankunan Amurka ta Arewa sun samu yanci daga Burtaniya. To waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Yayin da babban birnin Amurka ke shirin yin wani babban biki na cika shekaru 247 da Amurka ta samu ƴancin kai. Kananan garuruwan Amurka sun kirkiri tasu al'adar ta yin bikin ranar da kuma tattaro al'ummominsu. Kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da Baba Yakubu Makeri ya fassara, inda wakilin muryar Amurka Saqib UI Islam ya kai ziyara wani karaman gari a jihar Virginia, inda al'ummar garin suka yi nasu bikin tun kafin yau 4 ga watan Yuli.
Da aka yi ruwan sama a wani karamin gari a jihar Virginia, mazauna garin sun taru don gudanar da buki da wuri a ranar samun yancin kai. Muka da ƙararrawar yanci, wani bukin ƙawata ababen hawa da kalolin tutar Amurka yana janyo dubun-dubatar mutane tun shekarar 1996, inda ake nuna tarihi ga kowa ta hanyar hawa ababen a cikin jerin gwano. Wannan Walkman da ƴaƴan juyin juya halin Amurka cewa suke.
We give out a lot of flags, you know, as well, and we try to give a little bit of history, you know, along with it.
Muna bada tutoci da yawa kuma muna kokarin bada tarihi game da tutar. Yara suna son launin tutar, suna son wannan wasa, suna son karar kararrawar. Bobby Kittle shine wanda ke shirya shagulgulan da suka shafi wannan biki, shine kuma yake shirya wannan bikin tun shekarar 1996.
All it does is make people included on the same adventure we're going to go.
Yake duk abin da yake yi shine sanya mutane su shiga cikin irin wannan sha'ani da za ku yi, wanda yake abin jin daɗi ne. Al'umma kuma na can kusa da ku, kuma mazauna wannan wurin suna gamsuwa. Chi Hao shi ma yana cikin masu hawan. Gaskiya ina jin daɗin wannan yanayi a koda yaushe. Haka ba mutane da ke wannan wuri. Ita ma Lalita tana cikin masu hawan. Ta ce wannan yana kusa da gida kuma babu tafiya da yawa. Wannan bikin yana haɗa kan al'ummomi daban-daban a cikin shagulgulan bikin ƴancin. Sam, wanda shi ma ya yi hawa, cewa yake, muna zaune a cikin unguwa ɗaya, muna so mu kasance a cikin al'umma ɗaya. Ka sani, wannan biki muna jin daɗin wasan wuta. An kammala bikin ne da wasan wuta da kuma saƙon rayuwa da na ƴanci da kuma na neman farin ciki da kalmomi daga sadarwar ƴanci.
Saqib Islam, VOA News, South Riding, Virginia.
Gaida Baba Yakubu Makeri da ya fassara wannan rahoto. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Gwamnatin Kamaru ta buƙaci 'yan ƙasar su daina amfani da leda a wani yunkuri da kare lafiyar muhalli. Jami'ai a Kamaru sun ce an sami ninkin yawan sharar leda a ƙasar cikin shekaru 4 da suka gabata zuwa tan 600,000. Inda yake haifar da illa ga muhalli, dabbobi da ma mutane. Ƙasar da ke Afirka ta tsakiya a shekara ta 2012 ta haramta sarrafawa, sayarwa da kuma amfani da ledar da ba ta narkewa cikin ƙasa. Ana samun masu shigar da ita da dama ta barauniyar hanya daga kwakwabciyar ƙasar Najeriya. A shekara ta 2012 gwamnatin ƙasar ta haramta amfani da leda don yana toshe hanyoyin ruwa. Yana haifar da datti kana yana ɗaukan shekaru bai narke cikin ƙasa ba. Idan ko ledar ta kasance ne, tana gurɓata ƙasar noma da ruwan sha. Masu amfani da leda sun yi korafin cewa gwamnatin ta gaza cika alkawarinta na yin haɗin gwiwa da kamfanoni masu zaman kansu wajen sarrafa jakkuna masu tsafta. Gwamnatin bata musa wannan korafi ba, amma ta ce tana sarrafawa to sai dai bai kai wanda zai wadatar da kasar ba. Kana ta buƙaci al'ummar kasar su koma dabaru na tun iyaye da kakanni, wato amfani da ganye. A ƙarshe, tsarin samar da fasfo na Amurka ga mabukata ya janyo cikas ga masu shirin tafiye-tafiye zuwa wurare daban-daban a duniya bayan annobar coronavirus, musamman a wannan lokaci. A watan Maris, mutanen da suka yi tunanin sabunta ko kuma cika takardar neman sabon fasfo ɗinsu da wuri domin tafiye-tafiyensu a lokacin hutun bazara, adadinsu ya ƙaru sosai. Wani lamari da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce hukumar na fuskantar ƙarancin ma'aikata sakamakon annobar corona. Kimanin mutane 500,000 ne ke cika takardar neman fasfo a kowane mako, abin da ya sa aka ba da fasfo fiye da miliyan 22 a shekarar da ta gabata.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin ku ji shirin mu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar. Sauraron shirye-shiryen ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17.25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka, a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Gwamnati mun shi da kyau, ubun mu samu lafiyar da ya kamata, ba mai kana cikin gida sha off light.
Kudin mai shi ne ba izi ba ne, don wani month yana yi at least 130 CDs, wani month 200 CDs, wani ma har 250 cedis.
Kamin ka fidda wani kudin abincin yara, kudin makaranta, sai ka je kaman kudin wutan zai saka kudi. Sai sa kudin wuta a gane dai wallahi sai a hankali.
Gwamnati ya kuma ta duba ya rage muna don aiki kuma ba wani aiki muke samu haka ba. Yanzu ba kudi cikin gari.
Ina sai 20 cedis. Inda yana kai ne wata guda yanzu sati biyu kai, which means kudin ya karu. Abin da zan gaya ma gwamnati ne yayi gyara daga ECG, kamfanin wutar lantarkin nan.
Al'ummar kasar Ghana kenan suke kokawa dangane da tashin goron zabbe da farashin lantarki yayi a kasar. Ma wannan shine batun da shirin ƴan ƙasa da hukuma na makon nan zai tabo. A dakace mu.
Abin da mutum ne ɗan daki, hansaki kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi ta tacce.
Madalla masu sauraro, batun makamashin wutar lantarki na ci gaba da zama kalubale ga mazauna nahiyar Afirka, duk wanda kokarin da hukumomi da gwamnatocin kasashen nahiyar ke cewa suna yi wajen warware wannan kalubale. Yanayin wadatar lantarki da za ta biya bukatun jama'a ta kowace fuska, da kuma mizanin farashin da hukumomin ke shatawa ƴan ƙasa kafin samun lantarkin, su ne manyan matsalolin da masu amfani da lantarki a galibin ƙasashen nahiyar Afirka ke fuskanta. Ƙasar Ghana na cikin ƙasashen nahiyar da suka cimma wani mizani na samar da lantarki ga ƴan ƙasa, amma al'ummar ƙasar na kokawa ainihin game da tsadar lantarki a ƙasar. Lamarin da suka ce na haifar da koma baya ga harkokinsu na sana'o'in yau da kullum da kuma walwalarsu ta yau da kullum. Wakilin sashen Hausa a birnin Accra, babban birnin kasar ta Ghana, Hawwa Abdulkarim ta hada mana rahoto dangane da wannan batu.
Kasar Ghana dai na ɗaya daga cikin kasashe da ke samun isasshen wutar lantarki, kuma kamfanin wutar lantarki a kasar Ghana, wato Gridco a takaice, ita take baiwa kasashe Afirka kamar Togo, Benin, Cote d'Ivoire da Burkina Faso wutar lantarki. Sai dai duk da hakan, jama'ar kasar Ghana na korafi ba sa samun wutar lantarki yadda ya kamata. Wasu kuma sun bayyana da cewa kudin wutar lantarki yana da matukar tsada.
Sunana Maimuna Salif. Kudin wutar ne ba mu mai maganan shi. On and off ne, wani bai zo da sauki, wani bai kuma musani da suke reading abun ba. Gwamnati Maimuna shi da kyau. Idan mu samu light yanda ya kamata, ba mai kana cikin gida sha off light. Baka ka fito da kace za ka kashe abubuwanka. Ka zo kai suke reading kana ni an kashe an kunna kenan. Wannan ne ne problem mu sosai. Sai gwamnati duba gyara muna.
Shi ko Yusuf Ali ya ce shi kadai ba iyali, yana biyan kudin wutar lantarki cedi 200 kwatankwacin dalar Amurka 20, kuma yana ganin tsadar kudin wutar lantarki kawai zai iya sa ya gudu ya bar kasar.
Maganan samun wuta dai ana samun wuta, alhamdulillah, ni dai gaskiya, amma kudin nan shine ba izi bane. Don one month yana iya at least 130 cedis, one month 200 cedis, one month ma har 250 cedis. In ina nan single ina iya in biya 200, 130, 15 month light. Imagine ina da yara 4 ko 5 da mata dai ko biyu, ba maganar school fees, ba magana abinci, light ka daidai ya bari ka gudu ka bar garin nan. Maganan gaskiya kenan.
Alhaji Ali ya ce zaka ji da kudin makarantun yara ne ko kuma kudin wutar lantarki?
Wuta dai kan akwai wuta a Ghana sosai yanda ya kamata. Mutum kudin wuta dai kan ba magana, saboda in ka kalli irin kudin wutar da ke zuwa yanzu mallam, kamin ka fidda wani kudin abincin yara, kudin makaranta, sai ka je kaman kudin wutar zai saka gudu. Sai sa kudin wuta a Ghana dai wallahi sai a hankali. Abinda gwamnati ya kamata ya duba ciki ne, saboda kin san wuta na daga cikin abin rayuwa na more rayuwa gaskiya. Tunda yana daga cikin abin more rayuwa, kuma kamata gwamnati ta duba yayi wani abu akai, dan saboda gaskiya fi sabidillahi ba karamin al'amari bane batun kudin wutar. Da yasa gwamnati muna roko ya maida hankali wurin, in wani dan ragowa ne zai ringa zuwa mana, zai taimaka mana, da a ce kowane wata shi dai ya karu amma baya ragewa.
Nuruddin mai sana'ar dinki ya ce yana biyan kudin wutar lantarki a wata kusan sama da dala 100.
Ina dinki nike yi, ina nima hot coffee. Kudin wutar ne yana zuwa, wani biya ya zo muna 1000, wani biya zo 900, wani biya ya zo 800 wata. Gwamnati ya kamata ta duba ya rage muna, don aiki kuma ba wani aiki muke samu haka ba. Yanzu ba kudi cikin gari, ya kamata ta duba su ya bar kuma ya muna sauki, yana zama ma mu samu mu duba family su, mu da yanda iyali mu da yanda kuma abin ke tafiya.
Malam Muhammad ya ce shi a yankin su wutar lantarki ne gaba daya ba a samu, kuma a wata kudin yana iya zuwa kamar sun yi amfani da wutar lantarki.
Yanzu dai gaskiya dai wuta dai ba mu samu shi a kai a kai. gaskiya babu wuta don wani zubin mato shi da gyaran Allah amma yanzu dai to alhamdulillah dai muna don samu kadan kadan amma kai da kai dai bamu samu yanzu dai kudin lantarki dai yana zuwa sama kudin wuta dai ya je sama sosai sosai a da yanda muke biya yanzu ina ji ya je sama kamar kashi biyu ma shawara na dai gaskiya kin san talaka dai ba abin da yake so shi ya husa yanzu dai mu mu yi mishi magana dai yanda za mu samu sauki sakin wuta da yanda kuma zai yi rage kuma yanzu shi ma yana dora mana haraji daiwa kan wuta da sauran shi yasa ya bar yanzu ko da yake shawara da mu dai muna so da husa ne yanda zai yi mu samu saukin lamarin abinda za mu ga ma gwamnati kenan
wasu a Ghana suna amfani da kati ne wajen sayan wutar lantarki inda hakan ke nuna adadin kuɗin da ka saya adadin wutar lantarki da zaka samu kai amfani da shi inda malam Yahaya ya bayyana yadda ake cutarsa idan ya saya wutar lantarki ta kati
a jiha inda nake dai gaskiya ina samun wuta kudin wutan gaskiya da inda muka sayi wuta da yanda kake mun nan yanzu ba haka ba ya ragu wajen kudin wutan ya karu kenan ina sayi kati nan to misali ina sayi 20 cedis inda yana kai ne wata guda yanzu sati biyu kai which means kudin ya karu abin da zan gaya ma gwamnati ne yayi gyara daga ECG company wutar electric nan
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana tukura ya bigo haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke masa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sace zama a cikin umma
a bangaren gwamnati kuwa mai magana da yawun kamfanin wutar lantarki ta kasar Ghana Mr. Williams Boatin ya ce an samu wasu tsare-tsare da ya kawo sakiya ga masu amfani da makamashi daga ciki shine karin kudin wutar lantarki kaso 18% a kasar Ghana muna aiwatar da abin da doka ta ce mu aiwatar ne kuma kawo yanzu babu wata matsala abin da ke da muhimmanci shine akwai kari da aka yi zuwa kaso 18% na jadawalin kudin wutar lantarki wata shine yasa kudin ya haura sama don haka abinda za ku iya yi a matsayin ku na abokan cinikayya da wutar lantarkin kasar Ghana shine yin aiki don kiyaye makamashi ta yadda za ku iya samun abinda kuke bukata da kuma iya abinda kuka biya ko kuma abinda za ku yi amfani da shi wannan shine mafi muhimmanci kawai don haka dukkanmu ya zama wajibi hukuma ta dauki lokaci ta duba almubazzaranci ragewa ko adana makamashi domin mu iya mu biya to wannan shine kudirin da aka alwatar da shi a duk fadin kasar Ghana dan haka idan wani mutum ko kuma abokin cinikayya da wutar lantarkin Ghana yana da matsala zai iya ziyartar ofishin gundumar sa mafi kusa kuma ya nuna musu takardunsa da ake bukata ko kuma zai iya kiran lambar mu don shigar da korafin sa tsari ne da muke gudanarwa wanda muke caji ta kilowatt hour ko kuma adadin wutar da kai amfani da shi dan haka ba za mu kara wani kudi a gefe ba sannan kuma muna da tawaga a kowane yanki da ke bin waɗanda ke amfani da wutan taramtacciyar hanya domin kama su kuma mu gurfanar da su a gaban kotu
to Allah ya kyauta masu aure karshen shirin yan ƙasa da hukuma na kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu ya zama da jin daukacin abokan aiki musamman Hawwa Abdulkarim a birnin Accra Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da watan sunta za su yi sha'awa su yar sheta da kafar su su zo su yi karyanta komai ba mai iya kusheta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka
Malalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga sharhin jaridan Jamhuriyar Niger.
Za mu fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa Hukumar Alhazan Jamhuriyar Niger wato Koho ta bayyana ranar 13 ga watan Yuli a matsayin ta so majigilar Alhazan kasar zuwa gida inda ake sa ran fara wannan aiki da kamfanin Ethiopian sannan Flynas ya fara a ranar 20 ga wata yayin da ake jiran ji daga kamfanin Max Air. Jaridar ta ambato shugaban hukumar Alhazai Alhashi Ibrahim Kaigama yana cewa nan gaba ne za a fitar da jadawalin da zai baiwa kowane Alhaji damar sanin takamaimiyar ranar dawowarsa gida. Niger wacce ta kai Alhazai 15,891 a bana ta samu irin wannan kaso domin hajjin 2024 mai zuwa a cewar shugaban hukumar Takoho. Jaridar Air Info na cewa 'yan bindiga da ake kyauta zaton sun ketaro ne daga waje sun afkawa motar 'yan sanda a wani wurin da ke a kilomita 125 da garin Arle kan hanyar da ke zuwa Asamaka a yankin arewacin Niger. Motar wacce ke dauke da 'yan sanda 7 da bindiga kirar M-Katrovin da aka karanset ta yi kicikusu da 'yan bindigar da suka gita motar su a kan titi. Sama da awa guda aka shafe ana musanyaro ta a tsakanin 'yan sandan da 'yan takifan da aka kesa cewa su 15 ne dauke da manyan bindigogi. Jaridar ta ce dan sanda guda ya rasu yayin da saura suka jikata, haka kuma 'yan bindigar sun arce da motar kafin daga bisani sojoji su tarar da ita a wani kungurmin daji. Jaridar Lanketer na cewa kotu ta yankewa wani alkalin shari'a hukuncin zaman gidan yarin shekaru 2 sakamakon samunsa da hannu dumu-dumu a safarar miyagun kwayoyi. Jaridar ta ce a ranar 26 ga watan Yunin da ya gabata ne, wato ranar da duniya ke bikin tunawa da ranar yaƙi da fatocin miyagun kwayoyi, aka yi shari'ar alkalin wanda bincike ya tabbatar da samunsa da hannu a wannan haramtacciyar haraka. Jaridar La Rue de l'Histoire na cewa 'yan jarida a ƙasar Senegal sun kafa wata ƙungiya da nufin ƙalubalantar shugaba Macky Sall da ake zargi da yunkurin share hanyar yin tazarce. Domin a cewar su, a yadda muhawarar tazarce ke ƙoƙarin mamaye kafafen labaran cikin gida, ya zama wajibi su tunkari wannan al'amari da ya sabawa kundin tsarin mulki. Jaridar ta ce a yau kwanaki 200 suka rage a fafata a zaben shugaban kasar Senegal, kuma alamomi na nunawa a fili cewa shugaba mai ci na da niyyar fatali da tsarin demokradiyyar da ya kayyade wa'adi biyu. Sabili kenan 'yan jarida suka dauri aniyar taka burki ga shugaba Macky Sall kamar yadda suka yi a shekarar 2012 lokacin da shugaba Abdullahi Wad ya yi yunkurin tazarce. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To da wannan kuma muka zo ga labarai a takaici.
To Maryam, a takaice, kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya za ta yi wani taro karin farko a game da irin barazanar da fasahar zamani na AI zai iya haifarwa ga zaman lafiya da tsaron kasashen duniya. Taron da Burtaniya za ta zama mai masaukin baki bayan la'akari da mahimmancin da fasahar take da shi. Ta kuma bayyana yiwuwar babban hadarin da ke tattare da amfani da wannan fasahar wajen sarrafa makamai da ake sarrafa su da na'urori ko kuma wajen sarrafa makamai masu linzami. Jakadiyar Burtaniya Barbara Woodward a jiya Litinin ta bayyana taron majalisar da za a yi a ranar 18 a watan Yuni a matsayin babban taron shugabannin kwamitin. Shugaban kasar Senegal Macky Sall a wani jawabi a jiya Litinin ya ce ba zai tsaya takara ba a shekara mai zuwa. Bayanan Sall sun kwantar wa al'ummar kasar masu zargin cewa zai nemi tsayawa takara a karo na uku hankali, lamarin da a baya masu sukar shi suka ce zai saba ka'ida har idan ya sake tsayawa takara. Ranar 4 ga watan Yuni rana ce mai mahimmanci a Amurka, inda ake fareti da fadafan abinci a waje da shan barasa mai sanyi ga masu sha da kuma wasan wuta, wato fireworks. Duk waɗannan shagulgulan sun kuma sabar bikin ranar ya zama mai cike da haɗarin gaske, musamman yadda ake samun kiyasin mutane 10,000 da ake garzayawa da su asibiti. Gwamnatin Kamaru ta buƙaci 'yan ƙasar su daina amfani da leda a wani yunkuri na kare lafiyar muhalli. Jami'ai a Kamaru sun ce an samu ninkin yawan sharar leda a ƙasar cikin shekaru 4 da suka gabata zuwa ton 600,000, inda yake haifar da illa ga muhalli, dabbobi da ma mutane.
Jama'a masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Mu'azu da ta taya na gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.